say, this isn't the paper adventure you wanted to play. You cry at the loads of the NPC toads and no other allies. Why so sad? This game will be thousands times better than Thousand Year Door. Ain't this overworld rad? Exploring's a boring old chore we don't need anymore. You'll still play, don't you hate? Sticker, star, and color splash are great. Who needs stuff like XP? Who needs partners, badges, recipes? Koopa troops, 1-2 brawl. What a waste of time, just flee them all. And when push comes to shove, simply kill the boss extremely quickly with the thing from above. Da 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 da. You say the story's garbage that you all condemn. SBM. But look, this game's in HD. The graphics are so pretty. You'll eat it up, my pretty, on handheld or on TV. Forever and ever and ever and ever and ever. Still play like before, even if this ain't like 64. Say goodbye to the lore, paper gags instead forevermore. It's still fun, wait and see. We don't need the things it used to be, 'cause when push comes to shove, I will kill the RPG gameplay that you used to know and love. Da 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 da